Akalla mutane hudu ne suka mutu a ciki har da dan sanda guda da kuma wani mai unguwa a unguwar mai tumbi dake cikin garin Mina fadar gwamnatin jihar Niger a sakamakon wata gobarar da ta tashi gobarar dai da bayanai suka nuna cewa ta auku ne a sakamakon sako hasken wutar lantarki fiye da kima ta yi sanadiyar kona gidaje da dama da kuma tafka asara ta miliyoyin naira Malam Audu Tanko Kacha wutar ta yi sanadiyar kona gidansa kurmus ga kuma abin da yake cewa
to ai girma asara wannan sai dai Allah dan ko ni da nike da duken bazan iya kiyas cewa ba gidana abin da na kashe lokacin da nike gina na kashe kuɗin da yi kusan kai naira miliyan 4 kafin na gina shi akwai mai anguwa can shi ma sanadiyan wutar lantarki da shi da dansa sun rasu sanadiyan wannan akwai wani dan sanda daga nan ya je ceto ne shi ma ya rasu sanadiyan haka
shi ma dai Muhammadu Yusha'u kane ne ga mai unguwar da ya mutu a sakamakon wannan gobarar ga kuma abin da yake cewa
to muna bukata su taimaka muna saboda mu samu warke su marga yaran da aka bar muna da matan
ma'aikatan nefa mi suka ce mu
to su abin da suka ce muna sun zo gaisuwa amma mu ya kuri
gwamnatin jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai ziyarar jaje ga waɗanda wannan lamari ya shafa Jibril Baba Indaci shine sakataren labaran gwamnan
ya je ya ga abin da ya faru akwai babban manager manin NEPA da yazo nan wurin yazo ya mai bayani cewa lalle wuta ne da aka zo amma shi ma bai yi bincike ba ya san lalle gano ma menene ya faru amma nan take da ya ce committee insha Allah za a nada committee a duba me ya faru kuma za rubuta leta akai headquarter na NEPA na Abuja
to kamfanin samar da hasken wutar lantarkin dake Abuja dai ya ci yana sane da wannan al'amari Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in yada labarai na kamfanin
yanzu babu wani abin da zamu cewa sai idan an gama bincike saboda yanzu haka mutanen mu sun je sun duku ba an fara bincike a ga shin menene ya faru
Alhaji Ahmad akwai batun ko wayannan mutane za su samu wani ihsani ko kuma biyan diya daga bangaren kamfanin ku
Malam Mustafa sai abinda ya tabbatar
to ita ma dai rundunar yan sandan jihar Niger ta ce tana bincike akan lamarin inji kakakin yan sandan ASP Bala Elkana
muna bincike mu ga me ya faru eh akwai inspector da ya rasu shi ma ya je ya taimaka dan wutan ya kama dan da aka dawo da wutan gaba ɗaya kusan ko ina wutan gaba ɗaya sparking yake sai
kawai yanzu dai al'amura sun lafa a unguwar yayin da a ɗaya gefen ake ci gaba da jaji ga waɗanda lamarin ya shafa Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya